More music at houseofsongs.com.
Abdullah Amda Zine Mai Waki. Ay, Dore Dore Ki Amriya. Dore 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 shale langango ayo ayo yalla amariya shale le Ranar farin ciki Allah ya kawo Ranar soyayya aita ce yau ta zo dan aka daure amarya jure amarya Ranar da kike jira ci amarya Kasaba farkon gani zuciya ta dauki hoba kamar ba a yi ba auren abin na duba kuita da mun juna a waya har a turba kinci abinci kaci abinci tambayar masoya kullun ba ku yin komai sai tunanin aure asan ni rabbana ya ala ku tare in iyaye sun amsa kai gabai ko batun aure amarya atara taro ai ai ranar zaka garin ango amarya da yan uwa abokai ana ta zariya sanadin farin ciki ake ta dariya an sanya muku da kalar sabai daya domin ki ne amarya domin ki ne amarya rambo aiwa Igani ya kauda idansa Inda rabi ya inafansa So ya ya Allah ya kunsa Ki amir ya sharawa Amir ya sharawa Ki bimogana ta iya Inkinji tabaki hawa Karki iwa ambu otawai Girma mama sa iya Abu kana shida ya Kinji ki amir zaman lafiya wanna kiga shi dan gaye ne amaryalai mai ado kuma wayayye dai lai amarya
mai ilimi
min gidan manya ne su daure rike shamana auren soyayya mai zama na limana cikin sauran sunna
aiwa
Ya bada zaman lafiya ne.